jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan Radio Television na jihar Nasarawa ni na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun ziyarci Father
sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan sarkin Adudu
shin ne mataba ko zaka ba mu takaitaccen tarihin masarautarka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar
ainihin mu Aban Hausawa ce daga birnin Kano a Adakawa a cikin shekarar 1740 kakannin suka faru Adakawa a cikin birnin Kano sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi Doya a lafiya a karamar hukumar lafiya a gun suka same waɗansu kabila ana kiran su Jukunawa muka kafa namu dan gu su ma Jukunawa suna nasu mu dinnan muka karibin mulkin wurin muka karibin mulkin wannan gun ko da yake mu muka same su wanda kuma ya fara sarautar da muka zo sunan su sarkin yamma daga sarkin yamma sai fasamaza daga fasamaza sai antaru sarkin yaki daga antaru sai mazawaje daga mazawaje sai Ibrahim fasamaza daga shi sai Sule antaru daga Sule sai Abubakar sarkin yamma daga Abubakar sai Muhammadu mazawaje daga Muhammadu mazawaje sai Muhammadu sarkin yamma daga shi sai Aliyu Muhammadu sarkin yamma a lokacin Aliyu sai ciwon ɗan rani ta taso a inda suke musulmin wato a Doya sai suka kaura suka dan gusa kadan suka zo a Dudu inda yake yanzu shi Aliyu bai yarda ya bi su ba saboda Abun Hassan sai ya fara sarauta daga Hassan sai Isyaka daga Isyaka sai Muhammadu daga Muhammadu sai ni Abdullahi
mataba kai maganin cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin sannan kuka karɓi mulki daga hannun su shin ta yaya kuka karɓi wannan mulki haka kawai suka dauki mulkin suka baku ko kuma kun nuna musu fin karfi wace mulki
ai ba maganin fin karfi a da zumunci kawai ma su suna nan suna fama da al'adun su ba su ma san me ake kiran shi mulki ba suna fama da al'adun su mu kuma da muka iso mun tafi da su haka sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jagora
kenan shi ne har yanzu kuke shugabancin wannan
masarautar muna shugabancin wannan masarauta
kamar wannan masarautar za a kalla za ta kai kamar shekara nawa da kafuwa
mu da mun zo a shekara ta 1740 kai kai lissafi
waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta
kabilun da suke a Dudu akwai Hausa Fulani akwai Jukunawa akwai Kanuri akwai Angas akwai Egon akwai Tibi akwai Mada da saura dai ga sunan
to kaman menene ya bambanta wannan gari na Adudu da sauran garuruwa dake jiha ku karamar hukumar Obi
to ka san ita Agwa tashi da Obi a Lagos daddare Gwandara mu kuma Hausa Fulani
to kaman menene wannan gari na Adudu ya ta shahara a kai abubuwa da suka fi na shahara haka
noma da kiwo
kaman wasu garuruka dai da muka sani suna da irin taki na su kamar yadda kace kun gangaro daga Kano Kano duk inda kace Kano Kano Tindingiwa ko kuma Kano Dabo ko da me kazo an dika to kaman garin Adudu suna da wani taki na su
daga kai takin tun da kace ko da me mutun yazo an kishi to tun da muka tashi daga can ai ba za mu canza takin da kakannin mu da iyayen mu suna da shi ba ko da me in kazo mun fika don haka da muka zo ai wanda muka same su a gun mun kishi
to menene zaka bugi irin ka ce al'ummar garin Adudu suke alfahari da shi
al'ummar garin Adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamanin Turawa har yau mu wani gari da ci mu da yake ba balle mana gori sai ko mu makwabta da waɗansu amma wani ya ce ya zo ko Adudu ko Doya a Bakwa ko Doyan Juku ko Doyan Sharu ya ce ya ci mu da yake ƙarya ne muna alfahari da wannan
to mai martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma kalubale da al'ummar wannan masarauta na Adudu suke fuskanta ko zaka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a Adudu
to ai ka san dan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da dan damuwar ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa
to kaman batutuwa na tsaro babu wata matsala kaman na tsaro haka
a maganar tsaro ai wannan duka ƙasa ne gaba daya kusan duka duniya saboda ga duk wani kasantacce muka ba maganan tsoron tsaro ai ma bata muka gaskiya ba saboda ga wannan duka duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta dai don gwargwado
shin me kake bukatan kaga ce cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta kaka da
na farko a sauke wani makaranta a zo a kafa Adudu tunda abinda muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine doma local government kana local government away local government lafiya kanta ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin Sardauna na Adudu ne yana kuma a Adudu saboda haka muna son a tuna da mu ma abinda Sardauna ya mana wannan gwamnati ta mata mana
to kowani irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sun yi cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanjimi da kuma sauran gurare Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunkasa cigaban al'umma
abinda gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta dauki matakin gyaran hanyar Kanje Abuni ta hanyar aikin bunkasa kasa kuma a yanzu haka da nake magana da kai in kaje daga tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wanda muna ganin bayan kin su mace hanyar zai zama hanya ne ingantacce wanda kowa zai sha'awanta kuma ta wannan ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wanda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na Awe akwai irin wayannan ayyuka da huta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda 13 da development area da saura ma kanana ward duk wayannan an shigar da wayannan huta ko ina a yanzu naga har wannan huta na kan layi wanda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda 13 da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na engineer Abdullahi Sule shine wannan ruwan shi a matsayin gwamnati yana cikin ayyuka da yayi ce bari ya shafa na gari da yake a office
da kuma wasu gurare da muka kai ziyara sun nemi gwamnati ta kawo musu dauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantar primary da kuma na secondary shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar Nasarawa ta dauka domin inganta tsarin karatu
eh wannan kuma abin an fiye shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a Mahanga akwai shi a Angon Lambu da a Kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su mako an fara masu karatu a cikinsu kuma ta hanyar su bai wadda take fama da maganan makarantu na primary da sauransu kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin a je a fara aiki ba dare ba rana
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a shirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan rediyo ta Lagos na jihar Nasarawa wato NDS Lafiya ni Sadiq Abbas ke gabatar da wannan shiri yake cewa sai an jima da kuma